Najeriyar kazalika ta kuma nemi sanin dalilan da yasa jami'an kasar Italiya suka gaggauta binne gawokin ƴan matan su 26 kwanaki 21 kafin lokacin da aka tsara binne su. Mr. Josiah Emerald shine kakakin hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN.
Well, we are talking about the death of some people in a circumstance that we do not understand.
Kaga wannan magana ce ta mutuwar wasu mutane to ta hanyar da bamu fahimta ba, kuma tunda a Italiyar ne aka kai gawokin su a ƙarshe, shi yasa muka nemi hukuntan kasar Italiya da su kaddamar da bincike da nufin magance akora irin haka nan gaba. Wannan zai bamu damar tantance su wane ne suka mutu, daga nan kuma sai a ci gaba da magana.
And we take it from there.
To shin me yasa Najeriya take ta tada jijjiyar wuya bayan waɗannan ƴan mata ba dukkaninsu ne ƴan Najeriya ba? Abike Dabiri Irewa ita ce mai taimaka wa shugaban Najeriya ta musamman kan harkokin ƙasashen waje. Duk da haka ƴan matan Afirka ne ai, su ma ai ƴaƴanmu ne. Kasancewar Najeriya uwa ce ga Afirka, dole za mu bi kadin waɗannan ƴan mata. Ai ko masu haramtacciyar bulaguro suna da haƙƙi. Ka san in babu mai buƙatar waɗannan ƴan mata a can, to ba za a samu mai kai musu waɗannan ƴan mata daga nan ba. Yanzu fa safarar mutane ta fi sauƙi fiye da safarar ƙwaya. Yanzu haka Najeriya ta rubuta wa ƙasar Italiya wasiƙar koke akan wannan batu. To komai zafi haka shi ba wuta ba?
You know initially we were told we are all Nigerians.
Ka san da farko an shaida mana cewar duk waɗannan ƴan mata 26 dukkaninsu ƴan Najeriya ne. Amma kwatsam sai batu ya canza. Yanzu abin da ya dore mana kai shine sai aka canza magana cewar ƴan mata uku ne kacal ƴan Najeriya a cikin su. Kuma yadda aka yi sauri aka bubbunne su, shi ma wannan ya tar mana da hankali.
And the hurry with which they were buried is also of great concern to us.
Kasancewar waɗannan ƴan mata sun gamu da ajalinsu ne akan haramtacciyar bulaguro da ba sa wasan gwamnati ta san da shi. Wani zai tambaya me yasa kuke wannan dogon turanci haka? Hassan, mutuwar koma wane ne, kuma koma ta yaya wannan mutum ya mutu? Dole ne kasar wannan mutum ta damu da shi. In aka ce mana cikin waɗanda suka mutu adadi kaza ƴan Najeriya ne, to mu a matsayinmu na mutanen kirki masu hankali, dole ne mu tambaya me ya faru da mutanenmu. Wannan abu ne mai sauƙi. Kalaman Mr. Josiah Emerald, kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.